أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا إن وما سسوار من قصد النساء إن أمك سلم إن تأدين مسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasar littafin diwani na Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda in ba a mance ba halakar mu da ta gabata za mu tashi ne mun kwana ne daidai inda shi yake cewa alayhi salatu wallahi summa salamuhu ma'al ali washabil kirami zawin, wato muna cikin tafsirul usuli anan ne muke cikin harful alifi. Saboda haka za mu tashi daidai inda yake cewa fa in tasaluni an habibi wa sayyidi fa taha habibullahi mal ghayru ma wama, wanda shi radiyallahu anhu yake cewa fa in tasaluni, in kuka tambaye ni, an habibi dangane da masoyina, wa sayyidi kuma shugabana, to abinda amsa fa taha manzo Allah mai suna taha sallallahu alaihi wasallama habibullahi, wanda yake masoyin Allah, to shine masoyin nawa, kuma mal ghayru ba wani shi, ma ba wani shi, wa ma babu wani shi. Wato abinda shi yake magana wannan baiti yake cewa inda za ku tambaye ni wane ne masoyina na gaske, tataccin masoyina wanda shi nake so, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama habibullahi to ni shine masoyina, ba ni da wani wanda ba shi din ba. Wato kaga anan yana gwada mana cikakken masoyina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saura duk wani wanda zai so, to don ya bi manzon Allah ne zai so shi. Ya so sahabbai saboda suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya so ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya so shehu Tijani radiyallahu anhu da sauran bayan Allah saboda sun jingina suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to shi yasa so. Saboda haka asulin soyayya gaba ɗaya za ta koma dai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma duka baki ɗaya wanda yafi son gaba ɗaya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda hadisin da yake fada cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. To saboda haka shi yasa shi yake cewa inda za ku tambaye ni wani ne masoyina, to manzo Allah shine masoyina, shine fa in tasaluni, in za ku tambaye ni an habibi dangane da masoyina, wa sayyidi kuma shugabana, to fadaha manzo Allah mai suna daha shine masoyin nawa habibullahi, wanda yake masoyin Allah, mal ghayru ba wani shi, ma ba wani shi, wa ma ba wani shi, ma to kaga nan tawkidi ne diye kawo haguda uku, mal ghayru ba wani shi ba, ma ba wani shi ba, wa ma ba, kaga su uku kenan. To dai tabbatar maka da cewa to ba ya da wani cikakken masoyin na gaske in ba shi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Fa waqti wa sa'ati saraftu li dhikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama, shewaci saboda haka fa waqti lokutana jumlatan baki ɗayan su, wa sa'ati da awoyi na, ma'ana lokutana na awoyi da mintuna na da sakan sakan dina shine sa'ati din, shine fa wakati lokutana gaba daya, wa sa'ati da awoyi na, sarabtu dukkan suna sarrafa da suna juya su, li dhikrihi ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, salatan wajen yi mashi salati, wa marhan da yabo minhu, saboda salatin nan da yabo ne, qad sirtu nizamu jailama, wato wata mai haske, wato yana nufin saboda manzon Allah shine masoyina, to lokutana baki daya jumlatan din su, da awoyi na, da sakan sakan, da mintuna na, da sakan sakan dina, dukkan su sarabtu da zikiri, dun na sarrafa su gaba ɗaya cikin ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ni da aiki in ba ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ya ƙara bayani wajen ambaton manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam da menene yake ambato, sai ya ce salatan, wajen yin salati, wa madhan da kuma yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to su ne sarrafa gaba ɗaya lokutan nawa din minhu, kuma daga gare su ne su wadanga salatin nan da yabon nan, qad sirtu haqiqatan zamu jailama, wata mai haske, wanda sai gashi saboda diyar soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ta buge ni, sai zama ni ma al'umma duniya tana so na ni ma, Allahu akbar radiyallahu anhu. to shine yace to duka abin da ya samu to ya samu ne albarkar yaba manzo Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shehu radiyallahu anhu da zaka ji an baci wata magana ya fadi sai kana ganin ta maka girma to shi kuma sai ya fada maka to amma saboda annabi ya samu to shi ko Allah madaukin sarki in dai akan saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba abin da Allah ba zai iya wa mutum ba in dai saboda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam baka in kai yabi manzo Allah kai mai abun kirki to shi Allah madaukin sarki to lalle kai kana cikin mutanen da Allah yake so in kuma kai abin da yake nuna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kana cikin matsar Allah ya kare mu amma ramadar ki fisti ya ki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama shi wai ci da haka faman ramadar ki duk wanda ya nufi riskata fisti ya ki nabiyina a cikin soyayyar annabin mu sallallahu alaihi wasallam to ya sani faqad rama amran haqiqa ya nufi wani al'amari wanda yake mustahalan abun korewa muharrama abun haramta ma'ana ba zai same shi ba wato yana magana ne yana bada labari a matsayin tahaddusan bi ni'matillah yana bada labari ne matsayin watan bada labari da ni'imar da Allah ya mashi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith dama Allah madaukin sarki ya faɗa ni'imar da Allah ya maka to ka bada labarin ta to nan shi ba yayi ne don alfakhari ba a'a zamu ci nan gaba abai tukan da zamu ji nan gaba can gaba insha Allah yanda shi yake tawazu'i da kaskantar da kanshi da nuna shi ba komai bane shi ya ba to saboda haka waɗannan matsayin ba da labar ni'imar da Allah ya mashi nasu manzo Allah sallama shi ne yake ba da labari ba don alfakhari ne yake faɗin wannan magana ba matsayi ne mataki ne wanda shi ya taka wanda nasu yayya din da kuma ana cewa matsayi ne muqami wanda ya kai inda kuma ga kaida shi duk wanda yake iya kai sama to in ya faɗi magana in ba waɗansu irin shi ba ma'ana waɗansu da suke kusa da shi ma'ana waɗanda suke bayan Allah na ƙware usalihai na kirki to ba za su gane magana ba balle ma har su yi dira ita saboda haka da kaji dama ko can kowane irin lamari duk abin da baka cikin shi baka yi zurfi a ciki ne ba to lalle wanda ya zurfi cikin wannan abin in yayi magana to kai magana na sai ta ma gungun sai ta maka nauyi fa saboda kai ba wannan aji kake ba ko kamar karatu ne misali ko kaga yanzu ana karatu sai a ce wannan professor ne wannan kuma dan primary ne dalibi ne a primary misali to ai kaga ai baka ma hadawa da wannan ne professor ne dungurgum gaba daya kaga shi ya kure boko kenan ko to wannan gashi primary yake yanzu level primary to da Allah taya za a yi kace abinda shi professor din can na turanci ya sani ko kuma irin turancin da za a yi mai shi professor na akwai inda zaka bugo mai kalma kowanne irin abin wanda bai san inda ta dosa ba to amma dan primary fa in ka faɗi wani abin yana iya jin kai wanga abu kila ma kai ma baka san abin da ka faɗa ba ko saboda me saboda bai kai wannan level din ba sai ya ji bai zai yadda ba to shi yasa ba ma wannan ba duka dai abubuwa da suna nan biji waɗanda kowane mutum bangare ne layin shi to zaka ga sanin da yayi in zai bada labarin wani abu sai an ji an kareta shi sai a ji kai kuma abin bai yi wa yanzu ina abubuwan da kamin su faru a yanzu da ake ta fama yanzu ko gashi misali mutum da waya duka duniya tana tafin hannun mutum kana a nan yanzu a Najeriya zaunan ka amma kana nan kana ta mu'amala da mutum da America, Ingila, China, Rasha, ina duka a duniya baki daya a da kamin ayuwan ka inda za a baka labari a ce za a yi cewa za ka karya ne saboda me saboda hankalinka ba zai dauka ba su masu fasaha da wannan kirkin da suke ta yi din a lokacin kaga suna can suna ta bincike da komai to a lokacin kaga sanda sun ka gano abin zai yi kamin su yin inda an bada labari an ka ce za a yi to mutum yana ajin bai yadda ba saboda an faɗi abin da yafi karfin hankali ne gane ka karya ne to wannan shehu radiyallahu anhu yana faɗa wannan magana ne a matsayin bada labari da ni'imar Allah to amma kuma in ba wanda yake bayan Allah salihi na kware mai daraja wajen Allah ba to ba zai gane wannan magana ba balle ma ya dace ba saboda haka sai ka ji yana kareta yana faɗa maganganu wannan ba su dace ba dama kuma shehu radiyallahu anhu ya faɗa yake cewa nafa'an niyal ashrar daha wa saqali rijalat tuqawur rusul wal ilm wal fawzi dama manzo Allah sallama ko can ya kore mana ashararan mutane saboda haka ba ni tare da shararan mutane waɗanda a tace tun iska shi ko yace to manzo Allah duk ya kore su daga tafiya ta ba ni tare da su ba to kaga in mutum yana kareta ka je yana kareta to me kenan to Allah ya kare mu to saboda haka wannan matsayi ne wanda shi ko yake faɗa wani muqami ne wanda ya taka wanda ba alfakhari ne yake yi ba a'a yana faɗa ne don godiya ga ni'imar Allah da ya mashi shine kamar rama da kifi ta ke nabiyina duk wanda ya nemi ya riske ne a cikin shauki da soyayya manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqad rama amran haqiqa ya nufi wani lamari mustahalan kurare muharrama abun hana wanda bai samu ba kamar rama maskal badr yawman bi asbu'in kamar rama audal amsi yawman wa aywama to sai shi ya bada misali yace duk wanda yake so ya cin mana a cikin wannan shauki da soyayya na ta manzon Allah sallama to ya sani fa kamar rama waskal badri kamar wanda ya nufi shafar wata ne riƙon wata ne damƙar wata shine kamar rama kamar wanda ya nufi maskal badri damƙar wata ne yauman a wani yini bi asba'in da ya tsun shi sannan har yanzu wa man rama kamar wanda ya nufi audal amsi dawo jiya ne yauman da ta wuce da yini daya wa aiwa ma ko kuma ta wuce da yini masu yawa wato wani abin da yake magana sai bari misali yace to wato yanda misalin nan yake matsayin da nake wanda Allah ya bani a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lallai wanda yace yana so ya cin mani to labari ne fa mai girma ba karami ba saboda haka yanzu wannan da abin da shi ya faɗa na wannan soyayya nan cewa ba za a riske shi din nan ba idan mutum shi yana ganin ta mashi nauyi yana ganin bai yarda da ita ba to shi ma ya faɗa haka nan magani abin da zai faru ai na farko dai akwai mutane masu hankali ai za a aure mutum a gani ko skilli suna da skilli na awo za a aure shi ka kai din koko ne to amma shi Shehu radiyallahu anhu da ya faɗi wannan magana waɗanda suke su ne din manyan bayin Allah manyan malamai sun ganta kuma sun ga yadda haka din ne to kai yanzu karan kada miya da ba komai ba don ka ce baka yadda ba sai me yanzu misali ka kaddara amunan Najeriya manyan shekaran da akai wanda a duk an san da su wane ne ba a Najeriya dai ba har a sauran wurare daban-daban ko irin su Shehu Atiku Kano irin su Shehu Marjani Mota irin su Shehu Sani Kafin su Shehu mai da shi wannan a nan a Kano ka dawo irin a Zaria da sauran duka wurare daban-daban dai amma sun ka gani kuma sun ka sallama sun ka ce haka take haka abin yake sun yadda kai wato ka ce baka yadda ba wane ne kai ya kamata idan za ka yi abu tukunka a wannan na sama gare ka shi misu na sama masu hankali waɗanda mutanen kirki bayan Allah salihai sun kai sun yadda da haka abu haka yake to kai tunda mukamin ka bai kai ba sai ka yadda kawai ka zama mukallidi koko shikenan to shine shi yake shafa man rama yace kamar rama waskal badri kamar wanda ya riski shafar wata ne yauman wata rana bi asbu'in da ya tsun shi kamar wai mutum ne a ce wata rana wai sai ya ce sun yake zuwa hannu ne ya tabo wata a can sama inda yake zai yi ai ba zai yi mutum ya zuwa hannu ne ya tabo wata ba ko sannan ya ce misali na biyu yanzu wa man rama audal amsi kamar wanda ya nufi watan dawo jiya ne yauman da ta wuce da yini daya wato shine kamar yau misali da muke ciki to kamar irin jiya shikenan sai ka ce ai wai jiya kaka son ta dawo akwai wani abin da baka yi ba wanda kaka son ka yi na ai an gama ai gara ka ce nan da shekara 1000 in an kai zan yi abu kaza ya fi sauki da ka ce jiya ta dawo to ita jiya dai ba da za ta dawo din amma ita nan da shekara 1000 in Allah ya kaddara duniya za ta kai can din ba ta tashi ba za a kai din domin kullu ma huwa atin qalibun ko in ji larabawa duk abin da aka ce zai zo to yana nan tafi din ko sai yake to ko shekara 1000 nawa ne za ka yi ba dai to nan gaban zan zo amma dai dawo wa jiya fa bai fa yiwa to shine shi wace to kamar in mutun na sun ya ci mai riski a cikin sha'anin shauki da so manzo Allah sallama to kamar wanda yake nufin yake son jiya ta dawo ci a yau shine wanda ta wuce yauman da yini daya wa aiwa ma yace kai kamar ma wanda ta wuce ne da yini da yawa wato ana cewa irin kamar karshen wata kamar a ce misali yanzu farkon wata ya zo sai aka tafi har aka yi karshen wata to wai sai ka ce yanzu wannan ranar ta farkon watan kaka son ta dawo ina ai ba zai yi ba kamar ramadar kalwasfi aidan kadaktaru walakinnahum qad gadaru mutaraddama shi wai ce kamar ramadar kalwasfi har yanzu dai misali na gaba shine kamar rama kamar wanda ya nufi darkal wasfi riskat haqiqanin sifar manzo Allah ne sallama aidan kuma su malamai kadaktaru haqiqa sun yawaita wajen kokarin yabo da fadin darajojin da manzo Allah sallama da sifar ta shi din amma sai dai walakinnahum sai dai su qad gadaru mutaraddama kada ga da ruhu hakika sun bar mutaraddama mashiga inda za a shiga ayi sun ba hili mai yawa ga yanan wanda za a faɗa wato abin da yake magana yake cewa har yanzu wanda yake sun yarske ni a cikin sunan manzo Allah sallama to kamar ramadar kalwasfi kamar wanda yake nufin riskar sifar hakikanin sifar manzo Allah ne sallama zai yi mutum ya ce hakikanin duk sifar manzo Allah yanda take zai iya riskarta ba zai yi ba mutum ba zai iya riska manzo Allah ba a iya riska hakikanin shi baki daya sai dai a san abin da aka sani akan shanin shi sallallahu alaihi wasallama to shine shi yake cewa da hakan ga kamar wanda ya nufi hakan din to wanda kasan ba za ka iya riskar sifar hakikanin sifar manzo Allah ba to haka nan ba za ka iya riska ta a cikin shanin shauki da son manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan sai yace kuma aidan kuma alhali kuma su masu sifanta manzal din nan wa karaktaru hakika sun yawaita ko ga sunan su sayyidina Hasan ibn Sabit ne su ka abin Malikin ka abin Zuhair da sauran duka dai tun daga sahabbai har abin da gangaro zuwa ga su Imam Nabusiri su Imam Yusuf ibn Bahani da sauran dai malamai duka sun yi shewa yace amma sai dai duk da haka nan ba su kure iya darajar manzal din ba walakinnahum sai dai su karga da ruhu hakika sun bar mu taraddama mashiga wato wai har yanzu sun ba fili mai yawa yana nan wajejin fili inda ba su kai ba har yanzu yana nan to saboda haka akwai mashiga shine wanda ko Ibn Farid yake cewa wa ala tafannuni wasifihi wa husnihi yafna zamanu fihi ma lam yusafi yake cewa da haka bisa ga watan kokari da shi mai sifanta manzo Allah da duk yanda yayi yawaita ya shiga fanni fanni bangare bangare da kuma kyautata wajen yabon nashi na manzo Allah sallama to duk yanda an kai mutun ya tai din nan to ya sani zai iya yabo ne amma yafna zamanu zamani zai kai ya kare wa fihi malam yusufi kuma akwai cikin manzo Allah da akwai sauran abinda ba sai fanta din ba har zamani ya kare gaba daya ko to kaga nan shi shehu radiyallahu anhu ya ce ya karga duru mutarar da mako kaga shi can mai mai wane ne cikin mawakan nan ko da yake cewa hal gadara shu'ara ummin mutarar da ne ko shi cewa yakai yana ganin cewa wato mawaka ba su bar wato wani abu wanda mu mawaka sun ka bari mu ana mawaka ba su riga komai ba cikin yabo ko sun to shi shewa sai ce na ai karga da rumutar da ma shi tambaya kai hal gadara shu'ara ummin mutarar da ne shi ko shewa ce ai karga da rumutar da ma ai inda yabo manzo Allah ne shi kuma sallallahu alaihi wasallam to gaba daya mutane sun bar yabo sun bafi wajigin daji wato tekun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga sun yi iyo sun yi rutsun da za su yi amma sun bar tekun yana nan dinkin din shi dam ba ai komai ciki ba sallallahu alaihi wasallam fa atartu hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kullusumin walau kana maryama shehu yace fa atartu na zabi hubbal mustafa sun manzan Allah abun zabi sallallahu alaihi wasallama duna ghairihi ba wanin shi ba walau umma kullusumin koda ku umma kullusumin ce nafi sun manzan Allah fiye da ita walau kana maryama koda maryam ce nafi sun tafi nafi sun manzan Allah fiye da ita wato shehu yace ya zabi sun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duna ghairihi ba wanin shi ba saboda kuma manzan Allah shine ya zaba abun zabin nan wajen Allah shine ya zaba fiye da komai sai ya ce ku sani kuma wannan sunan da kamar shi wala umma kulsumin koda umma kulsumin ce wala kana maryama koda ya kasance maryam ce wato nan shi ho yana magana ne ka san an ce ƴaƴan shi ne umma kulsumin din da maryam din an sani yana da ƴaƴa haka ko to sunan yake magana cewa kuma an ce ya ba da bisani ne da suwa saboda ka san ƴaƴa mata mafi yawanci wani bi zaka ga mutun ya dan fi son su saboda tausaya masa da yake fiye da namiji ko saboda shi namiji ba mamaki zai iya daukar kashi da sauran al'amura to amma isu ɗaya mata saboda tausayawa gare su to mutum zai je yana son su saboda matsayin wannan tausayawa din da jin kai da yake kallo gare su din na irin halin da za su shi suka shiga haka to shi zai ce wai ba da wannan misali da su kuma domin ya dabbakar da har yanzu hadisin nan ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum bai zama mai cikakken imani sai ya zama na ya fi suna fiye da yanda yake son mahaifi ne fiye da yanda yake son ƴaƴan shi to dan shehu ya gwada maka cewa yana aiki da wannan hadisi ne ya fi son manzo Allah fiye da ƴaƴan nashi sai ya dauko ƙananan ƴaƴan ne an ce su ne ƙananan ko a lokacin to daga cikin ƙananan ƴaƴan shi dan ya gwada maka duk soyayya ce da su wato ya fi son manzo Allah fiye da suwa don aiwatar da wannan hadisi ya gwada maka shi aikace to shi yasa shehu radiyallahu anhu sai ya faɗa wannan magana da cewa wala umma kulsumin walau kana maryama wanda ana cewa wanda yana iya kokarin ganin cewa walau kana maryama sai ya ce ai kamata ya shigo shi walau kana maryama ko to ba shine ake nufi nan aka ce wannan yana kuma zuwa ga hubbu ne walau kana hubba maryama zai zama koda ko ya kasance wannan kana din za ta ake ne akan hubbu din ne shi sunan koda ya kasance ko na maryam ne to ya fi su manzo Allah fiye da shi dan fahimta fa wallahi ma fil qalbi hazzul li ghairihi فغير رسول الله ليس لتعلم شو يجي فوالله يجي نارا إذا الله ما في القلب حظ ربنسو لغيره قوانا من زال سلم ما في القلب توبا يجي كنزو شياتا ومعنى yana nufin ba wani abu wanda yake da rabon in sa so nai a cikin zuciyata in ba manzon Allah ba duk wani wanda zan so sai dai in so shi saboda ya jingina ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na so sahabbai don sun jingina ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na so ahlul bait na manzon Allah matan shi da ƴaƴan sa na so su ne saboda suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga na so wani wali mutumin kiki kamar shi wata jani da sauran su na so shi ne saboda yana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa wallahi na rantsi da Allah wato hazzun rabu rabon su le gairihi ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matil qalbi baya cikin zuciyata fa gairu rasulullahi yace wani manzo Allah sai ka ce falaisa sai ka dauki wannan fawon din sai ka hada su da rasa sai ka ce falaisa gairu rasulullahi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamo ba a cikin zuciyata ba li ta'lama don ka sani kai mai sauri wai ma'ana ina fada maka don ka san da haka din kai mai sauri li ta'lama don ka san haka ka sa shi cikin ilimin ka san cewa lalle ni wani manzo Allah baya cikin zuciyata na soyayya sallallahu alaihi wasallam أشار إلى مذنب صالة مسرمدا وإزرام مسك الماء أمسك ملهما شوهيشي أشار من ذا الله صلى الله عليه وسلم إشارة يعنوني إلى مذنب زواغ جرغيجي فصالة سي جرغيجي نهي قرارو دروا مسرمدا ينا أبن دوا مواد زواغ دروا إنن وإزرام مسك الماء كما لوكا چند يمن في كامي روان شي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أمسكا سي جرغيجي نهي كامي وطن نروا ملهما ينا أبن وإلهام واتونان so yana ishara ne kuma zuwa ga mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan diwani ko canda zamu yi ta karantawa haka shi wazai ta ambata mana abubuwa wani lokaci ka ji an ambaci yabo wani lokaci ka ji an ambaci mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci haka dai za a ta ambata abubuwa kala kala zamu ta ji a hankali a cikin wannan diwani to yanzu kuma shehu radiyallahu anhu ya koma mana zuwa ga isharar nan zuwa ga wa mu'jiza nan ta manzon Allah addu'a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda aka yi ta take wanda hadisi in gata tu sun ka tabbatar da ita manzo Allah sallama yana hudu ba a masallacin juma'a wani balarabe ya zo yake ce manzo Allah sallama ya rasulullahi sallama muna cikin tsananin fari dabbobi da sauran mutane suna cikin wani hali yadda ya kawo kuka ka roka muna Allah ya muna ruwa nan take manzo Allah ya roki Allah ya kawo ruwa take nan wajen sai ga girgije ya hadu sai ruwa aka yi ta ruwa har sati daya ba dauki ba sai da sati ta zagaye manzo Allah ya saki da wasallar juma'a wani sake zuwa la Allah shin wancan ne na rana a ce wadin koko a wani ne kamar yadda shi mai ruwa ya hadisi yace bai sani ba ko shi ne wancan na farko koko wani ne yace manzo Allah sallama ruwa sun yawa roka mana Allah to manzo Allah yake cewa hawalina la alinakum wa alal jibali wal akani ya ubangiji to ruwa su koma gefe mu ko yake yace haka manzo Allah da ya nuni haka ga ya tsanshi sai kai a ga ruwa sun kici sai a ga girgije ya dare satin su dai ko rana ba su kala gani ba inji mai ruwa ya amma manzo Allah sallama yana cewa to ruwa a dauki shikenan yana ishara da ya tsashi haka kawai ruwa sai su kada nan take aka yayi sai ga rana ta bayyana an dauki ruwa shikenan sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma hadisi ne ingantacce wanda ya tabbatar da wannan din to shine yake cewa ishara manzo Allah ya nuni ila muzin zuwa ga girgije fasala sai ya cigaba da zubo da ruwa musarmada yana abin dawo mawa ma'ana har tsawon sati daya ana zubar da wannan ruwa wa izrama maskal ma'i a lokacin da manzo Allah sallama ya nufi kame ruwan wato ya roki Allah nan take a dauki ruwa amsaka sai ku girgije ne kame aka dauki ruwan nan mulhama yana abun wa ilhama da ishara wa inna quraishan ayyabuhu wa saggaru wa shukalahu zal jawu badran mu'azzama to yanzu nan sai shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa wa inna quraishan haqiqa quraishawa mutanen makka kinan quraishawa ayyabuhu sun nemi ayyabanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa saggaru sun nemi kaskanta lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina lamarin manzo Allah baya kaskantuwa baya aibantuwa gyarare ne yake tas baya aibantuwa to shine sai ya ce to sunan kasa suna ganin suna tayin abubuwa na daban-daban don ɗaya me wajen ɗaya su ga sun tozar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko ba tozatuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to su da annan nan kasa ne suka do abin da suka yi to sai ga manzo Allah don a gwada musu to shi fa ba yadda za su yi da shi sai ga shi wa shukalahu zaljawu wa shukalahu an tsaga ga shi manzo Allah din zaljawu wannan sararin na sama aka tsaga mashi aka tafi da shi zuwa sama din badran manzo Allah ya zama yana matsayin wata a cikin tafiyar nan wannan ta sama din mu'azzama abun girmama ga tawagan mala'iku duk ana jira manzo Allah yake jira ana girmama shi ana darjanta shi sunan kasa na ta abin da suka ce da kulle-kulle da makishi da kome yau ga manzo Allah ma an wuce nan ba ma magana kasa ba sama ma inda aka gari mala'iku wannan suke ba su saban Allah la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun to ga sun yi sahucan suna jira manzo Allah yazo an tsaga mashi wannan sarari din na sama wato yana ishara zuwa ga Isra'i da Mi'raji kenan Mi'raji da aka yi da shi zuwa sama kenan to shine yake nufi to sai ga manzo Allah sallama
an tsaga mashi wannan sararin yana wata abin girmamawa ma'ana mai haske mai daraja mala'iku suna girmama shi aka zo aka yi miraji da shi ya gana da Allah subhanahu wataala suka yi abin da suka yi na sirri da shi da Allah subhanahu wataala kuma har aka bakashi salloli ya zo mana rasuwa to sunan kan suna ta abin da suka yi to sai ga manzo Allah an ta sama Allahu akbar shi yasa duk wanda zai yi kokari watan a yayi koyi duk yanda yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rike gaskiya da duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni aikata to duk ma kishin da wasu za su kulla maka da menene na kaskantar da kai ya to kai ko daga ka Allah zai tayi daga darajar ka Allah zai tayi a kowane lokaci to wannan iyaka kawai ai niyya mai kyau ai kuma da niyyar yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wa inna quraish na kiyar qurayshawa ayyabu sunne mai aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasaggaru kuma sunne mai su kaskanta lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo Allah Allah daga darajar ta sai gashi wa shukalahu zaljau an tsaga mashi wannan sarari zaljau wannan sarari wai ma'ana tsaga mashi sama din manzo Allah ya keta ta ya tahi zuwa mai iraji da an kai da shi ya shi ne wa shukalahu zaljau an tsaga mashi wannan sarari badala manzo Allah ya zama yana wata mu'azzama abun girmamawa sai gashi yana matsayin wata abun girmamawa a cikin sama mala'iku suna girmama shi saboda da matsayin shi da hasken shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga yana ishara kenan zuwa ga mu'jizar shi ta zuwa mi'raji da aka yi da shi zuwa sama warudallahu shamsun bu'ida gurubiha wa idh kadzabu qad anzala al-haqqu muhkama shi waye ci warudallahu shamsun amma ya kaddara na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bu'ida gurubiha bayan faduwarta wa idh kadzabu lokacin da suka kareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suka kareta abin da manzo Allah ya zo da shi ya haqiqa kar anzal haqq haqiqa ubangiji alhaq ya sabkar da muhkama abun hukunta ma'ana ya sabkar da ayoyin alqur'ani wanda sun ka tabbatar da gaskiyar manzo Allah duk abin da ya faɗa din wato shi kuma ne yana ishara zuwa ga raddu shamsi da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana cewa kamar yadda imamu al-qadi ya kawo shi ke cikin shifakun kamar yadda al-imamu tahawi ya ruwaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sayyidina Ali radiyallahu anhu ana saukawa da manzon Allah wahayi manzon Allah ya aza kanshi a bisa cinyar manzon sayyidina Ali radiyallahu anhu to a lokacin kamin kare wahayi din to sai lokaci na sallar al-asr ya wuce sayyidina Ali bai sallata al-asr ba shi ko da manzon Allah ya tashi sai yake tambaye sayyidina Ali shin yayi sallar al-asr ce ai bai yi ba sai manzon Allah yake cewa ya Allah sayyidina Ali fa cikin biyayyar kani yake ita ma rana biyayyar kani take yi ya Allah a dawo mu da sayyidina Ali rana domin ya sallar al-asr cikin lokacin ta Allahu akbar to shikenan kawai ko sai aka ce sai ga rana su ta dawo ina jin Asma'u bint Umayyah sun ce gari ta da aka rubuta hadisin su kuma yana cewa sai gashi su ga rana sai ga hasken rana ya dawo duk gatan ana gani ga kasa da itatuwa hasken rana rana ta dawo ba gashi bayan ta riga ta fadi kawai sai ga rana ta dawo sannan sayyidina Ali ji yayi sallah ta al-asr sannan ranar ta saki kwaduwa kuma daga baya Allahu akbar to shine kai ishar cewa warudallahu shamsun haqiqa amma mashi da ran an juyo mashi da rana ta dawo bu'aida gurubiha bayan faduwarta wa idh kadzabu a lokacin da suka karyata ma'ana suka karyata dukkanin mu'jizatu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar anzala al-haq haqiqa Allah ya saukar da muhkama abun kyautatawa shine al-qur'ani da ayoyi wadanda suke tabbatar da dukkan abubuwan da suka faru watan nan mu'jiza ko kuma na wani abuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to Allah ya saukar da ayoyi yana tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu nan sun ce musu yadda ba sai Allah ya ce ya yadda gaskiya ne manzo Allah ga ayyu al-qur'ani ai magana ta kare wa haddama ahzaban bi ramiyatika fihi fa ya ajaban min ramihi hina haddama shi waye ce wa haddama ahzaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruguza ya roshi kungiyoyi na kafirai bi ramiyatika fi da jifa daya na tafin hannun shi fa ya ajaban kai ya mamaki min ramihi daga wannan jifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina haddama lokacin da ya ruguza wadannan kafirai baki daya a gwanin yana ishara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da damki tsakuwa ya jifi kafirai watsa wajen kafirai damka jifa ɗaya ne amma sai ga wannan tsakuwa gaba ɗaya sai ta fada a cikin idanun dukkan kafirai nan baki daya ko an yi wannan ayatin Badr ko ina jin akwai ne ma an yi haka sallallahu alaihi wasallama to sai gashi kuma aka ce nasara kan su din waɗannan abubuwan da aka yi ko shine kaji Allah madaukakin sarki yana magana ma wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama manzo Allah ai ba kai ne kai ba Allah ne yayi sallallahu alaihi wasallama to shine shi bai kai ishara zuwa ga ainihin wannan abin da ya faru wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alqur'ani din to shine wa haddama ahzaba manzo Allah ya ruguza kungiyoyin kafirai ma'ana wannan yaki da aka zo ko a Hunainu ko kuma a yakin Badar biram yati kaffihi da jifa daya na tafin hannun shi sai gashi duka tsakuwa da shiga cikin idanun dukkanin kafirin da a cikin wannan wuri to shine shehu radiyallahu anhu yake faɗa cewa aya ajaban yace kai ya mamaki wato kai mamaki min rabihi daga wannan jifa ta manzo Allah sallama hina haddama a lokacin da ya ruguza waɗannan kafirai sai ga shi duk aka ci nasara kan su duka kamar an watsa muciya gas ana cewa shine dalilin ciya gas ko a duniya baki daya sallallahu alaihi wasallama to matsayin ya watsa wato ɗan sanda kwantar ta zo maki nan kamin a fara yaki kenan sallallahu alaihi wasallam hadallahu aqwaman bi nuri khawariqin wa bi sayfi yahdil badru man kana adrama hadallahu hakika Allah ya shirye da aqwaman waɗansu mutane bi nuri khawariqin da haskin watan mu'jiza ta manzon Allah sallama shine khawari wato shine abinda zai keta al'ada abinda an san ba zai taba yiwuwa mutun ya aikata shi ga al'ada to amma sai mutun ya yi shi dan ya gwada masa wato lalle shi Allah ya aika shi din ko kaga kalubalanta ne suke yi an sani shine mu'jiza a fuskanci kalubalantan mutun cewa ai ba za mu yi da ba sai kai muna kaza shi kuma sai ya masa din abinda hankalin su ba zai taba dauka ba ga al'ada sai ya yi masa abun to shine mu'jiza kenan wanda yake faruwa ga wali shi kuma shi yake cewa karama ko amma shi an sani shi kamar karama ta wali ba ta haddi cikin ta ba ta haddi ake cewa yayi muna kaza ba sai a shi sai dai abun yayi a ga abun yayi ne ko ba ta da ani ta haddi ba amma shi manzo Allah sallama wanda annabi to shi da tare da ta haddi abun zai faru din kuma a ce ba a yadda ba sai yayi kaza kuma sai yayi din to shine hadallahu Allah shi da qawman waɗansu mutane bi nuri khawariqin da watan haske na keta al'ada shine na mu'jiza manzo sallama sannan wasu kenan kaga ta hanyar ganin mu'jiza suka yi imani saboda sun ga abinda ba zai taba yiwa a ce wanda ba annabi ba yayi shi sai sun kai imani sannan wabi sayfi da takobi ne kuma ya hadil badru manzo Allah wannan wata din da yake shiryar da man kana ajrama duk wanda ya zama mutumin banza wanda ga mu'jizar an gwada mashi amma ya ki imani to wannan sai kaifin takobi saboda me saboda ma an sani ko can wacin da Allah madaukin suke ko manzo sallama ya kira zuwa ga imani zuwa ga bauta ma Allah sai wasu kai imani wasu ba su imani ba sai da su ga mu'jiza waɗansu kuma suka ma daura aniyar yaki da manzo sallama dole sai ya bar addinin na musulunci to karshe dai suka ta cutar da waɗanda suka yi imani da komai to karshe sai Allah madaukin sarki ya ba manzo Allah izini cewa to yanzu dai wazin lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan Allah ba manzo Allah izini na a tashi a kare kai na farmaki da ake kawo musu to shine ka rufin cewa sai fitta kobi ne ya hadil badr manzo Allah watan nan yake shiryar da man kana ajrama wanda yake mujrimi mutumin banza wanda ya hana ayi addini kuma shi bai yi ba na musulunci din sallallahu alaihi wasallam yufidu uluman faidatin wa magnama yubidu juyushal dalali aramrama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yufidu uluman yana faidantar da ilmuma faidatin masu kwarara su ilmuman nan wa magnama da kuma ribobi sannan yubi da juyushan yana halakar da runduna liddalali tabata aramrama mai dimbin yawa wato wannan shi kuma shi yana magana cewa fi da uluman manzo Allah sallama yana fa'idantar da ilmuma fa'idatin masu kwararowa wanda manzo Allah sallama in yayi magana an kula ilimin duniya baki daya tare da cewa bai taba zuwa makaranta kowa wurin koyon karatu ba amma duk da haka manzo Allah sallama in ya fadi magana kuma duk an kula ilimin duniya baki daya sallallahu alaihi wasallama shi yasa da ake cewa manzo Allah sallama ai ko rubutu ba yayi ba ya taba zuwa makaranta ba ko bai taba rubutu ba kakka dauka na kasa ce ga manzo Allah sallama an ce bai yi rubutu ba ko bai yi rubutu a kamala ce cika ce gare shi mu'jiza ne gare shi a ce mutum da bai taba zuwa makaranta wurin koyon karatu ba ko rubutu bai taba yi ba amma kuma a ce da ya fadi magana an kula ilimin duniya gaba daya ba taba yi ne ba sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ne addaba ba komai ba ba kowa ba sai mun yi wahala mun taba ta hannuwa mun da tawada wajen koyon rubutu da menene sannan mu dan iya karatu mu dan iya wani abu amma shi manzo Allah mukamin shi sanu kore boka falatan sa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima sallallahu alaihi wasallam to shi matsayin shi kenan Allah nake kwarara mashi ilimin to shi yasa manzo Allah ya zuba ilimin duniya ga sunan sun kame duniya baki da shine fi du uluman yana fa'idantar da ilmuma fa'idatin masu kwararuwa wa magnama da kuma ribobi gani dukkan wani abu da ake za ake watan neman a samu na a samu ganima a samu wata fa'ida a samu riba da shi ya manzo Allah ya zo mana da shi ya sannan manzo Allah ya bidu juyushan yana halakar da runduna alamlama mai dimbin yawa lalle amma ta bata wato kafirai kenan batattu da ba su musulunci kuma suna son sai su hana a yi musulunci to manzo Allah ya halakar da su wa sallallahu alaihi wasallam fa amma huda wal arda karhan wa ta'atan farabun wa ujmun arshad al kull amma ma shi yace fa amma hudahul arda watan hudahu shirye da manzo sallama fa ammal arda ta gabe kasa baki daya karhan a cikin tilas wada'atun da kuma cikin biyayya fa urbun lalabawa wa ujmun da baybayi arshad al kull manzo Allah ya shirye da dukkan su amma ma kuma ya gami gabaki daya wato ma'ana shine shiryar manzo sallama ta gami kasa baki daya ko kana so ko ba ka so wai ma'ana da wanda ka so shiryar da wanda bai so ne to yanzu ta gami kowa ya santa ko kamar yadda Allah madaukaki faɗa alqurani cewa yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahim wa yaballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna wata aya kuma walau karihal mushrikuuna Allah madaukakin sarki ya nufin sai ya cika wannan hasken na manzon Allah sallama da yazo da shi na addinin musulunci da shiya to sai ya cika koda kafirai sun ki to shine sai yake cewa amma wa dafal arda karahan wa da'atan shiryar manzon Allah ta game kasa a cikin ki da cikin su yanzu misali irin su America Ingila da sauran kasashen kafirai na duniya ko ai kaga musulunci ai ba su so ne amma kuma haka sa ta su kuma dole akwai musulunci ki karahan wa da'atan kenan mu kuma da'atan ne mu alhamdulillah Allah sai yau mai yankin da kocin musulunci ne yake yi mun gode ma Allah subhanahu wataala bisa haka sai ya ce fa urbun da lalabawa wa ujumun da bai bayi dukkan su arshadal kullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye dukkan su amma ma kuma ya game wannan shirye baki daya saboda haka dan ka ce ujumun bai bayi wato kowane irin kalan yare mutum yake bature ne shiya ba faransi ne shiya ba jamusi ne shiya ba mutunin china ne shiya ba haushi ne kowane irin kalan yare kake fadin duniyar nan dai in dai ba balarabi bane kai duk ka shiga cikin ujumun din nan ne urbun kuma duk lalabawa gabaɗi kaka sun kaga duk an gabe duniyar kenan gabaki daya to shine da lalaba da ban dukkan su manzo Allah ya shirye da kowa sallallahu alaihi wasallam wa hatta atana ad-din wal ilm wat tuqa walillahi shukrun bin nabiyyi muhattama shi waye ce wa hatta kai an kai ta tafiya dai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirya ta cigaba da yaduwa ta cigaba da yaduwa a cikin fadin kasa baki daya to shine wa hatta haddai atana ad-din addini na musulunci yazo muna wal ilm da ilimi wat tuqa da tsoron Allah kai shi waye ce walillahi shukrun godiya ta tabbata ga Allah muhattama kuma abu gwajawta ita godiya nan ta dole bin nabi saboda samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi wato yana nufin an kai ta tafiya tun bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya ta cigaba da gami duniya ta cigaba da miya har muna ne muka zo zamaninmu har addinin da musuluncin ya zo muna da ilimi da manzo Allah ya kawo shi mamuwa tunda wa firu uluma ko fa'idatin sai ga mamu sun ka zo muna da tsoron Allah duka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana sai ga shi ma ya sami mu ya ishe mu to shine shehu ce to tunda ko muka sama ka aiko godiya ta zama wajibi gare mu saboda samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya aiko da wannan shirya din shine wa hatta haddai atana ad-dinu ad-din yazo muna wal ilmu da ilimi wat tuqa da tsoron Allah walillahi shukrun godiya ta tabbata ga Allah muhattama kuma abu gwajawtawa ita wannan godiya bin nabi saboda samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa qad sara fina al-muslimuna wa indana a'immatu ilmin salihuna takarruma shewaci wa qad sara fina al-muslimuna haqiqa wa qad haqiqa sara al-muslimuna musulmai sun zamu fina a cikin mu kuma sannan wa indana a ciki gare mu ne a'immatu ilmin adda shugabanni na ilimi salihuna na kware duka Allah ya muna wannan takarruman saboda girmamawa don albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato shi wannan magana da addini ne yazo muna da ilimi da tsoron Allah sai ga ya a cikin mu al'umma manzo Allah sallama sai ga shi aka samu musulmai masu imani da shugabanni na ilimi mutanen kirki mutanen kware sai ga cikin al'umma manzo Allah sallama duk an ka same mu a ciki alhamdulillah shine wa qarsara fi al-muslimuna haqiqa musulmai sun zamu a cikin mu mana an samu musulmai a cikin mu kina shine musulmai sun zamu a cikin mu wa indana a'immatu ilmin shugabanni na ilimi kuma suna gare mu suna wajen mu salihun wanda an da kware Allah ya muna wanda ne takarruma saboda girmamawa saboda alfarma muna cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah subhanahu wataala wa fi nar rijalun sabiquna wa indana li aqdabi khatmun habu kan zammu dal sama shi waye ce wa fi nar rijalun kuma a cikin mu ne mazaje suke sabiquna wanda sun kai riga ma'ana wanda sun kai gaba gaba wa indana kuma a wurin mu ne khatmun cikamaki yake lil aqdabi na kudubai habu ka kaddara shi kanzan wace taskace shi wannan ne mu dal sama abu boyewa wanda an kai zane zane an ka boye ta an ka julun kuri ta yanda ba wanda ya san matsayin ta wanda ya san hakikanin ya take din wato yana rufin duka bayan mun samu wannan shari'a saboda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai gashi a cikin mu aka samu mazaji wato shine mazaji bayan Allah waliyai masu daraja sai muka samu a cikin mu shine wafina a cikin mu ne rijalun adda mazaje sabiquna wannan suke wannan suka tsere suka riga sannan wa indana kuma a wurin mu ne khatmun lil aqdabi cikamakin nan aqdabi kudubai yake wato wannan khatmun din nan muqami ne matsayi ne a cikin aqlabu din ko wanda da aka cewa khatimul walaya misal da zaka ana cewa shehu janiba ana nufin wanda gagare shi ba a ƙara wani waliyi ba a'a matsayi ne sunan wani muqami ne shi wannan wato na khatmiya din nan an fahimta muqami ne a wannan din wanda ba wanda ya adda shi sai shehu tijani radiyallahu anhu a bangaren su wannan bayan Allah waliyi din nan to shine yake nufin indana khatimul lil aqlabi a wajen mu ne wannan khatami yake lil aqlabi na kudu bai baki daya habu yace ka kandara shi shehu tijani din nan shi kanzan wata taskace shi mudal sama abu boyewa ma'ana wanda yake ba kowa ne ya santa abinda za a yi zane zane abu boyewa na ba boyewa na abun ba za a gane shi ba shine talsami ko to shine mudal sama salatun wa taslimun ala taha ahmadin wa alin wa ashabin siratan muqawwama shehu radiyallahu anhu ce salatun salatin Allah ya tabbata wa taslimun da gaisuwar Allah ala taha ahmadin bisa ga watan taha manzo Allah mai suna taha ahmadin shine annabi ahmadu wa alin da iyalansa wa ashabin da sahabbai siradan wanda suke sune ta farki mana hanya muqawwama abun miƙarwa take daidai wato shine yace salatun wa taslimun salati da gaisuwa duka su tabbata ala taha ahmadin bisa ga annabi muhammadu mai suna taha kuma ahmadu a mai suna taha kuma ahmadu sallallahu alaihi wasallam to salati da aminci duka su tabbata gare shi sai yace ba shi da iyalansa da kuma sahabbansa shi yasa in ka ji mai jingina kai ne ga shehu Ibrahim radiyallahu anhu ko shehu Tijani radiyallahu anhu amma yana zagin sahabbai ƙarya yake ba tare da su ba su kuma in za su yi salati wa alin wa ashabin suka cewa yawa ba su cewa ba su zagin sahabbi ko daya to shine shehu ce wa alin da sahabbai manzo Allah sallama wa ashabin da sahabbai siradan wanda suke sune tafarki sune hanya kenan muqawwama abu miƙarwa take miƙe sallallahu alaihi wasallama saboda haka alhamdulillah kuma za mu tsaya ne sai mu saki dawowa muna fatan Allah ya mana jagora dukan kurakura ma Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya bamu dukkan alkhairi na duniya da lahira don alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alfatih lima ughliq wal khatim lima sabaq anasir alhaqib alhaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah.